الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وأنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah madaukaki da saka mai doma a wannan majalisi na karatun littafin Ahkamul Janaiz na babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan bin Fodio afwan a yau muna maraicen talata daren Laraba sha biyu ga watan rabi'inil akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya daidai da 15 ga watan 10 aihuwar annabi isa danna na maryamu alaihi wassalatu wassalam kalin tarihi ya inganta tana da shekara 2024 Allah madaukaki nake roƙo ya mana jagoranci Allah mana gamkatar da fa'intar daidai da fadin daidai da kuma aikata daidai Allah tabbatar da mu kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ƙarshen limfashin mu amin ya hayyu ya qayyum darasi na ƙarshe mun tike a ƙarshen mas'ala ta 44 a cikin babu na 12 mai magana akan dauka da kuma raka gawa mun yi da bayani akan mas'ala ta 44 zamu shiga mas'ala ta 45 insha Allah ta'ala mas'ala ta 45 mallam yace bayan mas'ala ta 44 ya mana bayani akan wato bin gawa yana da martaba guda biyu ka bi gawa daga gidan a huddotar gida a kai ta inda za a mata sallah a yi sallah ta tare da kai wannan matsayin shi daban bayan an mata sallah kuma ka bi a raka ta zuwa makabarta a binne shi ma wannan matsayin shi daban ladan shi daban to amma sai malam ya kama na hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wannan ya rika yi wani lokacin an yi sallah da shi ya bari sun je sun binne wani lokacin an yi sallah da shi an je kuma an binne da shi to amma nan sai yake ce mana babu shakka a mas'ala ta 45 kenan babu shakka lallai martabawar take mafificiya shine mutun ya gama guda biyu shine mafifici abin nihi ka zo a yi sallah da kai sannan kuma a tahi da kai a raka wannan mamaci a je a binne shi wace saboda faɗar shi sallallahu alaihi wasallama da yace man shahidal janazata duk wanda ya halarci inda ke da akwai gawa a cikin wata ruwaya fi baitiha a cikin gidanta wato kenan a gidanta ita gawar inda aka huddo gawar kaje da kai aka tsaya anan wa fi ruwatin a cikin wata ruwaya manittaba'a janazatal muslim duk wanda ya bi gawa ta musulmi imanan yana mai imani ba kahuri bane musulmi ne sharadi na biyu wa hatisaban kuma da yaje neman lada yaje dan Allah yaje dan ya samu lada ba dan a ce yaje ba ko a ce ya banganka ba a gurin rasuli gidan suwa ne kai musulmi ne kuma kaje dan Allah hatta yusalla alaiha da kaje kuma baka tahi ba ka tsaya har sai da aka yi sallah akan wannan gawar to falahu qira'un wannan mutum yana da qiradi wa man shahidaha wanda kuma yazo gurin gawa hatta tudufan aka yi sallah da shi aka dauka aka je aka binne wa fi ruwayatin al-ukhra cikin wata ruwaya ta daban yufrag minha har sai lokacin da aka ida lamarin wannan gawa ke aka nan aka je aka binne falahu qiratani wannan bawan Allah yana da qirati guda biyu min al-ajri na daga lada to yace qirati qirati sahabbai larabawa ne duk larabcin su ba su san menene qirat har sai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila aka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa mal qiratani menene qiratanin wannan da qirati daya da qirati da qirati biyu kenan suna qiratani me ake nufi da su kala sai yace mithlul jabalaini al'azimaini misalin su shine misalin duwatsu ne manya manya wa fi ruwayatin ukhra a cikin wata ruwaya ta daban kullu qiratin mithlu uhudin kowane qirati da yace kaman qirati kowane qirati girman sa kaman girman dutsen uhudu wanda suna cewa kai kilo 7 dutsen uhudu haka tafiya kilometer 7 qirati daya kuma ga gaba sama ya tafi zaka samu wannan idan ka tsaya aka ma mamaci sallah da kai zaka samu irin shi idan karaka wannan mamaci aka je aka binne shi wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi sai ce arrabi'u wa fi ba'd ash-shawahid a cikin wasu hadisan masu karhoho wannan daga Abi Huraira Allah kare yadda a gare shi akwai wasu kare-kare a cikin wannan ruwaya ta shi wanda suna da muhimmanci yace da Allah saboda yana daga abin da yake mai kyau ne a ambato ita wannan ruwaya ta biyu mun ji dai waccan abin da ta faɗa sai wannan ruwaya ta Abu Huraira yace wa kana ibnu Umar yusalli alaiha to shi Abdullahi dan Umar abin da yake yi in aka ce an yi rasuwa zai je gurin wannan rasuwal ayi sallar gawa da shi sun ma yin sarif sai ta yi shi baya bin gawar har aje a binne ta don bai san falalar da take ciki falamma balagahu hadith rasulullahi sallallahu hadith Abi Huraira lokacin da labarin hadisin Abu Huraira ya same shi cewa ana samun qirati biyu qala sai yace akthara alaina Abu Huraira cikai mu gaskiya Abu Huraira ya cika yace manzon Allah yace abu kadan yace manzon Allah yace kamar yana shakkar wannan magana ta Abu Huraira anya kwa ya ji ta da kyau daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya fada a cikin wata ruwa fata'azamahu yana jin labarin cewa in kai je aka yi sallah da kai ta gawa zaka samu lada kaman girman dutsen uhudu idan ka bi gawar kuma aka binne da kai zaka samu wani ladan irin shi wannan abun sai yema Abdullahi dan Umar girma yace ka wannan gagarumin abun sai ya sa mishi kaman shi kokonto fa arsala khabbaban ila aishata yasaluha an qawli Abi Huraira sai tura khabbab ka tahi zuwa ga Aisha Allah kare yadda a gare ta don bayan manzo Allah manzo Allah ya rasu ka je ka tambaya mana Aisha akan wannan magana ta Abu Huraira idan ka tambaye ta sannan ka dawo ka ba mu labarin abin da ta gaya ma ga abin da Abu Huraira ya ce wanda ya bi gawa aka yi sallah yana da qirati ya bi ta aka binne tana da qirati guda biyu kowane qirati girman lada ne kaman girman dutsen Uhud mai kilo 7 tambayo mana labarin nan haka ne Aisha ta ji manzon Allah ya wannan bayani shikenan Khabbab sai ya tafi da Khabbab ya tafi gurin Aisha Allah kare yadda a gare ta wa akhaza ibnu Umar sai Abdullahi dan Umar ya dauki wutsan tsakan kuni haka a hannunsa yana cikin masallaci yana jujjuya su a hannunsa a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai lokacin da wannan dan aike ya dawo abin ne Khabbab kenan da ya dawo sai ce da shi qalat aishatu sadaqa abu huraira aisha tace abu huraira gaskiya ya fada wannan abin kuma sai ya ma abdullahi dan umar bazata yaga kam fadarba ibnu umar bil hasa alladhi kana fi yadihi al abda wannan tsakon kwali dake hannunsa sai buga shi a ƙasa saboda abin ya bashi mamaki ya mai bazata thumma qala sannan yace laqad faratna fi qaratit fi qararit kathira kai yace lalle haƙiƙa mun yi sakaci akan ƙiradodi masu yawa yanzu haka ladan yake kenan yana da dama ya aka yi sakaci waɗannan ƙiradodi bai same su ba zai je ya sallame bi abin ne he da he shi kaga ya samu ƙiradi daya ya rasa daya ko to wannan shi ne ke na dama akan shi yace kai 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 gaskiya mun yi sakaci mun bar ƙiradodi da yawa sun huce mu fa balaga zalika abu huraira wannan labari sai kai mu abu huraira cewa ga abin da abdullahi dan umar ya sa aka yi na bincike akan maganar shi kuma aisha ta tabbatar da cewa magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira da yaji wannan sai yace innahu lam yakun yashghalani ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saqafat suq ni babu abin da ke shagaltar da ni daga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin zuwa kasuwa banni kasuwa ni banni runwa banni shago banni kasuwa tsaye ni ba dan kasuwa bane wala gharsul wudai haka nan zuwa dasa da binnai banni wannan abin ni ba mai aikin garka bane ko gona innama kuntu ni kawai na kasance alzumin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ina lazimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe abin ni baya barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira da sauran sahabbai shi abdullahi dan umar sana daga cikin wanda suke mafi yawan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dalilin shi da yake kowa abu huraira yawa yake cewa saboda shi dina na ce abdullahi dan umar ma yana tsantsaran sa haka saboda shi bin zuwa kasuwa bin zuwa gona yana nan dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun kaman dan jarida duk abin da ake kenan kusan a gaban idan shi ake yace zan tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa zumce shi li kalimatin yu'allimuniha saboda wata kalma wanda zai sanar da ni ita na tsaya na tsare kaina a gurin shi saboda kada wani abu daga cikin maganarsa daga cikin ayyukansa wani abu na sunnansa ya kubce mini ina nan ina tattare da shi wallil luquma yut'imuniha kuma na tsare kaina nayi hakuri da ɗan lomar da za a bani wanda zai ciyar da ni ita in manzon Allah ya ci in ci in bai ci ba ni ma bana ci ba abinda aka samu aka bani shi zai amfani da shi na dangana abinda nake so ni kawai hadafina in haddace in kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suke wakana fa qala lahu ibnu umar to wannan ka ce amsa da ya ba abdullahi dan umar kaka tuhume ni kenan ga halin yanda ake ciki ko kuna zuwa kasuwa ni ina nan da manzon sallallahu alaihi wasallam to abdullahi dan umar yace da shi anta ya aba huraira kunta alzamna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace lalle kai abu huraira ka hi mu tabbas lazimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamuna bi hadithihi kuma ka hi mu sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan sai karantar da mu kafin mu nisa cewa ashe ilimi kana iya sanin wani abu kuma ka jahilce shi a matsayin ka na mutum ba aibi bane dan ka san wani abu baka san shi ba kaga sahabi ne babban sahabi da manzar sallama ya rabu abdullahi dan umar kuma yana daga cikin wadanda suke tsananin koyi da biyayya da sunna ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ga wani hadisi ko mai romo mai girman daraja mai girman lada shi bai san shi ba in an zo na cikin zana wanda suka yi kowa yawan hadisi a cikin sahabbai daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam idan an ce abu huraira za a ce abdullahi dan umar wasu suna cewa dan umar kin ma shine a gaban abu huraira abu huraira ya bada amsa kamar zamu ga nan gaba cewa shi abdullahi dan umar ya kasance yana rubutawa ni bane rubutawa ni a kwalwata ne yake haddacewa ne nake shi kuma zai haddace wani abun wani abun kuma ya rubuta shi yasa in aka kiyasta sai ga nashi yana yawa saboda na mance wasu abubuwan shi kuma yana nan da su a rubuce daga cikin abin da yasa abu huraira kuma ya zama kowa zama yawan hadisai cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya faɗa lokacin da kamar irin wannan kalubale wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da sahabbai wane ne wanda zai yadda ya shunhuda mayahinsa a ƙasa zan yi addu'a duk abin da ya ji har abada ba zai sake mancewa ba abu huraira ya wuf ya shunhuda mayahinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai addu'a a wannan mayahi sai ya dauka ya ruhu a jikinsa yace tun lokacin da na yi haka ban taba jin wani abu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana rike shi sai zama kenan kamar computer shi yasa zakai mamaki da shi da sauran sahabbai zasu haka yato hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace yayi shafi daya ko sama da haka amma kuma sai rike shi kuma ba rubuta suka yi ba suka yi suka tattalawa saboda Allah ne ya zabe su dan kare sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kare addinin Allah subhanahu wataala to wannan daga cikin abin da yasa Abu Huraira zama daga cikin mafi yawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mallan yace akwai wani karin na daban a cikin wata ruwaya kenan sariha wanda ke bayyana cewa lalle abdullahi dan umar Allah kara yadda a gare shi zuwa yayi da kanshi ya gamu da abu huraira sannan kuma abinda ke karho wannan yace ruwaya cikin sahih muslim da waninsa da lafazin da yake abdullahi dan umar sai yace ya abahir ya kai abu huraira shine abahir kamar tasgir ne na huraira an ce diminutif ake cewa ko da francais diminutif kamar abu huraira aka dan takaita sunan sai kuma abahir kamar da a ce aisha madarasa sallama kira ta ya aish ko aish nau'i ne na tausayawa da kuma wato kawai da kana abu ya burge kuma kana san shi yace ya abahir kaman amir ko umar umaira umaima wallahu alam tunan shi yace ya abahir ma tuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kai ya abu huraira da yawancin magana da abu huraira yace ana samun lada kiradi in an ji an masa gawa sallah a samu wani kira din in an bi gawar an binne ta sai ce kai ya abahir ya kai abahir ka diba abin da kake fada me kake faɗi kuma wani irin labari ne wannan ka riga diba abin da kake fada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai Abu Huraira ya tashi hatta har sai lokacin da ya tafi da shi shi Abu Huraira kenan kamar kace ya damki hannunsa saka ta zuwa ga Aisha domin raba gardama sai ce ma Aisha ya ke uwar mummunai ina gama ki da Allah da girman Allah ki diba girman Allah kin taba ji a sami ici rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kin taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yaje ya masa gawa sallah yana da kiradi in yabi aka binne wannan gawar yana da kiradi guda biyu sai Aisha ce Allahumma na'am tace kware kwa na ji wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Huraira ya ce ma Abdullahi dan Umar innahu lam yakun ya muna uni sai bashi labarin cewa ne ba abin da ya shagula ni abin da sai kuke gana da hadisin da yawa bai shagaltar da ni zuwa kasuwar ku zuwa waye noma da waye da waye ya mishi wancan wancan bayani da muka yi a baya mallai ce to zahirin wannan gaba daya zamu ga yana sabawa cewa ya tura al-khabbab ya tura khabbab ko can baya cewa ya tura khabbab gurin Aisha yayin labari yanzu kuma wannan hadisin sai ya ce a'a shi da kanshi ya kama shi suka tafi gurin Aisha har kenan kamar akwai cin karo da juna a cikin maganganun guda biyu to mallan shine zai warware mana ana mallan yace mallan yace wa jama'a al-hafiz hafiz ibn hajar mai fatahul bari kenan yace ya gama tsakanin ruwayar guda biyu da cewa wannan dan aike da Abdullahi dan Umar ya aika lokacin da ya dawo zuwa ga Abdullahi dan Umar da labarin da Aisha ta bashi wannan sai yasa Abu Huraira ya samu labari Khabbab ya je ya dawo ya bada labari Abu Huraira ya ji labarin fa masha ila ibnu Umar sai Abu Huraira ya tashi ya je gurin Abdullahi dan Umar ina wata mun gane fa asma'ahu zalika min Aisha mushafahatan sai kama shi zo mu je kashi ta kanka mu je ba haka saba an ji an tambayo mu je zo mu je yaje da kanshi gashi ga Aisha ga Abu Huraira Aisha ta tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana sai ya ce wala Abi Hurairata radiyallahu anhu hadithuna akhara Abu Huraira ya rawaito wani hadisin na daban a cikin falalar halartal gurin gawa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bayan kenan wancan rikici ka ce dan rikici da aka yi ya kare Abdullahi dan Umar ya fa'inta ya gano cewa Abu Huraira ba kage ba abin da ya faɗa haka ne to kuma ga wannan hadisin shi ma mai falala akan zuwa amma gawa sallah zuwa kuma aje abin da ta yace manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce watan ana zama a cikin sahabbai sai ke tambaya man asbaha minkum al-yawma sa'ima ya ku bayin Allah yau a cikin ku waye waye gari yana azumi qala Abu Bakar ana Abu Bakar as-Siddiq yace ni ya Rasulullah ina azumi yau abin ne azumi na nafila qala Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam kuma yace man adam minkum al-yawma maridan a cikin ku yau wane ne ya je ganin mara lafiya ba wanda ya magana qala abubakar ana abubakar as-siddiq Allah kare yadda a gare shi yace ni ya rasulullah na je na ga mara lafiya yau qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace man shahida minkum al-yawma janazatan a cikin ku yau wane ne wanda ya je bugawa aka binne qala abu huraira ana Abu Bakar afwan qala Abu Bakar ana Abu Bakar as-Siddiq yace ni ya Rasulullah qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa man at'ama al-yawma miskinan a cikin ku yau wane ne wanda ya ciyar da wani miskini qala Abu Bakar ana Abu Bakar as-Siddiq yace ni ya Rasulullah قال صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يجي مجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة ولنا أبوه قد أخذوا دا أكزانا ونمتن بيتبت التراسو بيا أي كتاسو أتكين يني بيا سياشي قال الجنة أكي كي تكي نينا تيمان أبو بكر لن الجنة نيكوي Abu Bakar dan aljanna ne wannan daga cikin abubuwan da malamai suke kawo don gwada manaqib matsayi da daraja da daukaka ta Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kaga da cikin sahabbai an zana abubuwa guda hudu ba mai daga hannu ya ce ni sai shi kenan mutun ne wanda yake mai yawan alkhairi mai kulawa da jama'a mai kulawa da mutane ko mai bauta mai tsoron Allah ga ziyarta ga raka gawa sallah akan gawa ga azumi ga sadaka duk wanda zai ga kuma ko a yau ko ni ko kai duk wanda ya haka da imani ya gama su a cikin yini to an ba shi garantin cewa lalle zai shiga aljanna to sai da wani lokaci irin wannan abin musamman a kananan garuruwa zaka ce abin zai yi wahalan gamuwa a yini amma wasu abubuwan kaga yanzu ka iya yin azumi a wuni ko kawai gari yau ina azumi ka je likita ko da baka san mara lafiya ba sai ka je likita ka je gari yau mara lafiya ko yanzu kuma yanzu ka tsare kohal makabarta sannan ka samu ko nawa ne ka samu wani miskini ka bashi ko bai hanawa duk abin da Allah ya kaddara ka samu ka bada ka ciyar da shi wallahu a'lam Allah ta taimake mu don ya ƙara hudo mana falalar cewa lallai mutum zai samu irin wancan ladaddaki wata fallata daban ma ya ba mu ana cewa kai dan aljanna ne ka gama dannan abubuwa guda hudu a cikin yini wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi da Imam Al-Bukhari cikin Adab Al-Mufrad Allah ya jikansu da rahama masala ta 36 kenan dai wannan na karantar da mu bar sakaki gurin yin sallah a gawa mu bar sakaki gurin raka gawa aje abin da ta zaga wasu a su kawai za su zo non salama in sun zo inda ake wannan jana'izai ba zai zo a shirye za a yi sallah ba ba ruwan shi ba tunanin sallar dama akan shi domin zai zo tun da guri he zamana ya san bai da alwala kuma ya san sallah za a yi bayan yana ganin kowa wanda bai da Allah ma zai zo ya alwala a tashi a yi sallah shirya na azumi sannan kuma za a ɗauki gawal a ta zuwa a binne a je a rika ta a binne shi dai yana nan azumi ka gano bai ma kan shiga ta ba ya yi asara na ƙiradodi da yawa sannan kuma ya rago wani abin da ake nema gurin yawaita mutane gurin ma bawan Allah sallah wanda yana iya sawa dalilinka a samu cetonsa Allah ya tsirta da shi gidan wuta to kai ka yi saki a kai yana da kyau idan za mu je gurin rasuwa ko ba mu je da alwala ba in mun je can ana jira a kagawa to mu samu mu yi alwala da gaba a yi sallah da mu tsarkake niyyarmu kuma inda dama mu bi a ji abin da wannan gawa rashin yin haka ba laifi kai ba amma asara kai asara kai dan uwa asara kai asara kai saboda ka diba ka gani girman ladan zaka diba dan aikin da zaka yi ji dan aikin da kai kuma ka diba girman ladan dan me ba zan yi ba wannan aikin nan samu wannan girman ladan wanda la Allah gina kana da kare na ba ga yar ba sa ba wanda muke bayanin shekaran jiya ne ko duk mutumin da ya riki kare a gidan shi ba gaira ba sa ba a kowane yini manzal sallallahu alaihi wasallam yace sai an zabce mishi lada kaman girman dutsen Uhudin kiradi wani aiki kai ka samu lada mai kaman kilo 7 kilometer 7 duk yini karki kare ba gaira ba sa ba ba karan gadi ba ba karan kiwo ba ba karan harauta ba haka kawai CDD sadada dan nace gidanka akwai kare ko saboda rawa ka shigo gidanka ko da kawai haka babu wata barazana duk yini kullun ta Allah sai an zabce daga cikin ladanka abinda kai girman kiradi guda kaman girman dutsen Uhud kenan ha haba to shine kake tawo me muke a yini muke samun wannan ladan har sai mise kake a rika zabce mana duk wuni fa to karan wata nawa ya gidanka ko shekara nawa to kai baka yi wannan ba kuma baka yi wancan ba ka zo ka rike kare kuma ga abin neman kumbulan wannan turugin baka yi ba Allah taimake mu da gyara masala ta 46 malam yace wa hadal fadl fi tibail janaiz wannan falala da romo da garabasa da ake samu a cikin bin gawa innama huwa lirijal dunan nisa wannan ya kebanci falala ce kawai dan wanda maza kawai suke samu banda mata linahayin nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna alittiba'iha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su su bugawa su mata saboda raunin su amma sai yace wa huwa nahayu tanzihin hali ne wanda aka yi na tanzih abin nihi ba hani bane wanda yake na haramci an hana ku an kyamata ne su mata yace faqad qalat ummu atiya radiyallahu anha haqiqa ummu atiya Allah kare yadda a gare ta sahabiya ce ta ce kunna nunha mun kasance ana hana mu a cikin wata riwaya ta ce nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu anittiba'il janaiz akan bin gawa zuwa makabarta a binne ta amma sai ta ce walam yu'zam alaina ko walam ya'zim alaina sai dai bai tsananta mana akai ba ba a ce mana ba haramun ne amma na hari dai haka sama sama wannan kuma saboda raunin zuciyarsu da irin kashin hakurinsu da gudun irin abin da ke biyo baya a gurin raka wannan gawa daga gare su aka hana kana martabi ba ta haramun ba karahatu tanzih ne an kyamace abin ne eh na'am sabon mahaifi ba wale sai dai abin ne wanda bakai zama yau da kaman ziyara ce ai ziyarar kabari nan gaba ai zan maganta insha Allah da maza da mata duka sana iya ziyarar kabari hedu su mata an hana su zama mai yawan masu yawan ziyartar kabarin yawan ziyartar ce aka hana su zawarat wata a za'irat za'irat zawarat akwai za'irat a cikin ruwayar akwai zawar nan daga ba za mu gani insha Allah mace za'irat zawarat za mu ga bambancin su can gaba insha Allah ta'ala sai masala ta 47 wata hadisi Imam Bukhari da Muslim da sauran malamai sun rawaito shi ta 47 yace wala yajuzu an tuttaba aljanaiz bi halitta ba abugawa a raka ta zuwa makabarta bima yukhalifu shari'a da abin da ya saba ma shari'a wa qalja an-nass fiha ala al-amrayn nasi kuma yazo akan amra al-amra guda biyu rafa'u sawt bil buka daga sauti da kuka gagawa za a je abin ne sai ku rabanta kuna ta kuka kuna daga sauti wattiba'aha bil bukhur da kuma bin gawa da turaren wuta sai turaren wuta ana bin gawar da ita yace wadhalika fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma yazo a cikin fadarsa sallallahu alaihi wa sallama da yace la tattabi'il janaza bi sautin wala narin ko wala tuttaba kadda abi ko kadda kabi gawa da sauti daga murya ana hargowa wayyo Allah mun mutu mun lalace ai jigon gidanmu ya fadi mun yi asarar wane haka nan kadda ku bita da wuta aje a dauki garawa shi a sa turare a rikabin wannan gawa da shi wannan hadisin Abu Dauda da sauran malamai suka fitar da shi haka malam yace wa an abi hurara radiyallahu anhu annahu qala a kafin nan yace wa amma al-athar amma daga cikin athar maganganu na sahabbai an samu daga abdullahi dan daga amr ibn al-as shi ya fada lokacin da yake wasiya yake cewa fa idza ana mittu idan na rasu فلا تصحبني نائحة ولا نار كشدي كد wata mai kukan kyara ta bugawata sanan kadda ku biyo gawata da wuta da garwashi kashedi na hana ku kadda amin haka muslim da imam ahmad suka rawaito wannan hadisi daga abu hurara shi kuma shi ya fada lokacin da yake cikin magagin mutuwa halin mutuwa yana gadan mutuwa yace la tadribu alayya fastadan kashedinku kadda ku zo ku kafa mini wata runwa a sama na babban runwa khaima babba khaima kabira shine fastad wala tattabi'uni bimujmar haka nan kashedi kadda ku biyo gawata da garwashi a cikin wata ruwaya binarin da wuta duk suna wannan magana sawar sun san hali ne yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace masala ta 48 ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر امام الجنازه روحا اي وي كوا دان يا متو اي ان يا متو كوا زو اي قاتو روحا دليل متو شي سوره شي شيني اسكا غاني اي تا سما وانا كيش اي سما سوره غاول اي سوره غاور با سوره غاور kaga babban mutum ne ko kuma wani abu da ya kamata wannan yace muna gama wannan mas'ala hakanan ɗaya ne daga sautin ya zama da kuka ne da hargowa ne ya cika haddin zikiri ne ma in karatun qur'ani ne ma ba daidai bane yace li annahu bid'atun domin wannan bid'a ne wa li qawli qais bin abbas haka ne go saura qaus bin ubad ko abbad yace كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سن كسنجي يكرهون سنا كامر رفع الصوت عند الجنائز لغا صوتي أغرن جنائزة أغرن غاوة وانا حديثن إمام البيهقي يروي توشي يتي ولأن فيه تشبها بالنصارى dan cikin yin hakan akwai kamantacceniya da kwaikwayon nasarawa kirista kenan fa innahum yarfa'una aswatahum bi shay'in min anajilihim wa adhkarihim ma'al tamtid wat talhin wat tahzin yace saboda su sun kasance suna bin gawasu kuma suna daga sauti suna daga murya من أجا بشيء من أجالي من أجا من أناجيلهم ده صوت الزرقة سبقا وسو وأذكارهم ده إيرن أذكار زكي مع التمطيت تارت هي ده قاوة أنا سوكي والتلحين سننكم دبون وننقاوة بايا أنا قاوة كما أنا كما رنجي أتكنت هيال ana kurkwasa kace ana mizanci wata hazin da kuma gode bakin ciki can kasa malam yace malam nawawi Allah ya jikan shi da rahama yace a cikin littafinsa al-azkar safaha ta 203 yace ka sani lalle abin da ke daidai kuma abin da shine malamai suka zaba abin da kuma ya kasance mutanen kwarai wanda suka gabata Allah kare yadda a gare su sahabbai da wanda suka biyo baya da bayan su da kyautatawa abinda yake abinda aka yi so shine as-sukutu fi halis sayr ma al-janazati shine mutun ya shiru ya gun yana tunani lokacin da ake raka gawa wannan shine dabi'a ta mutanen kwarai ba su taya suna hargowa ko suna karanta al-qur'ani haka ke wanda magarin ha na mamaki mun tayi binne wani bawan Allah wanda daga cikin mashahuran malamai a da magarin kawai ka iske cikin makwantai kafin mu cigo makwantan ma an rako shi ana zikiri ana la ilaha illallah la ilaha illallah ana zikiri a daga sauci har cikin makabarta sabuwar bid'a pul wannan da magarin sabuwa ta pul wallahi mu da mu santa ba dai ba mu santa ba wannan bid'ar ana zikiri ana daga murya da zikiri har cikin makabarta haka ga zaka binne wannan bawan Allah to malam yace imamu nawu yace wannan ba hali bane na mutanen kwarai tun daga sahabbai har waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa yace fala yurfa'u sawt bi qira'atin wala zikrin wala ghayra zalika babu zantan daga murya ta hanyar karanta yin wani karatu idan karatun qur'ani ne ko wata addu'a ce ko wani zikiri ko wani abin da ba shi ba ba a samu wannan ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama barantana sahabbansa balle kuma mutanen kirkin da suka biyo bayan su da kyautatawa yace wal hikmatu fihi zahira hikima da take sa zaka yi shiru wurin raka gawa ai a bayyana take wa hiya annahu askan li khatirihi wa ajma al fikrihi wannan shirin da kai shi zai tattara ma kwalwarka da kuma tunaninka guri guda fi ma ya ta'allaqu bil janazati cikin abin da ya rataye da wannan gawakin wa huwa al matlub fi hadha al hal wannan kuma kowa ya san haka ake so ko wanda bai da ilimi ba kai karatu ba idan aka ce ka zo gidan mutuwa ko bayan an binne ana shayi ana kyamar a daga murya to balle a ci kuma gawacce aka dauko za a je a binne dabi'a ta mutun dan adam koda baka da ilimi ka san sare cewa wannan ayi shiru ana tuntunin kai ma taka tana nan zuwa shine mafi zama daidai da ka rika daga sauti kana zikiri kana karatun Qur'ani za a je a binne wani mamaci wanda baka da wani magabaci na kwarai akan wannan aiki yace wannan kuma shi ake so cikin irin wannan hali na rasuwa yace fa hadha huwa alhaq malan albani ce wannan shine gaskiya magana wala taghtar kadda ka rudu bi kasarati man yukhalifuhu da yawaicin waɗanda suke saba ma wannan kenan abin da yake so ce mana koda kaga wasu suna yi kuma mutane da yawa kusan gari duka haka ake kadda ka rudu kai kokarin neman hujja da gaskiya faqad qala abu علي الفضيل بن عياد رضي الله عنه ما معناه يا فدا ابن دا كي معنا wannan yace ilzim tariq alhuda ilzim tariq alhuda kalzumci hanyar shiriya dan uwa wasici ne yake ma yana baka shawara warta kai kuma mai shawara ce warta yana da kyau ka dauke ta kalzumci hanya ta shiriya wala yadurruka qillatu salikina kada dan masu bin wannan gaskiyar masu bin shari'ar ɗan kaɗan ne abin kuma kaga ai ina abin ya karya ma guya a'a kadda ya cutar da kai ka riƙa jin ba daɗi wannan abin mutanen ɗan kaɗan suke yin shi fa kai ne kai kokarin neman gaskiya ne shari'a ce kawai ka bi wannan hanyar sai ce wa iyyaka ka shaidinka wa turqud dalala da bin hanyoyi na bata wala taghtar bi kasratil halikina sannan kadda ka rudu da yawaicin waɗanda suke shiga wannan hanyar a matsayin sun halaka ne wanda Allah haka yi ma amalanci abubuwa da yawa a cikin alqur'ani idan ka ji an ce yawan sai ce bai ba su da hankali aktharuhum la yaqilun aktharuhum la ya'lamun walakin akthar an-nasi la yashkuruna yawan su ba su da hankali yawan su ba su sani ba yawan kace kadan ne kwarai kalilan ma tazakkaruna akadan in ma yace ma kenan kadda ka rudu akadan in ma kadan ne kwarai wanda suke tuntuntuni wanda suke ganewa wanda suke kaza wanda suke kaza kenan mutun yayi kokarin diba abin da yake bi abin da ake yi a cikin gari koda mutanen gari gaba ɗaya su suke aikatawa wannan abin da suke yi akwai hujja daga Allah ko daga annabi in akwai dalili fallahi alhamdulillah masha Allah tabarakallah mu jami tai amma an kadi ba gaba ko baya sama ko kasa dama da hagun babu wata hujja to ka bar musu kayan su koda kai ɗaya ne ka tabbata kan wannan gaskiya domin ko watan wata ma yaqtadi ma qultuhu yace hakika mun rawaito a cikin sunan al-bayhaqi abinda ke daukan wannan abinda na fada inji Imam Nawawi kenan ya shura ila qawli Qais bin Abbad ina magana kan wacce magana bayan Allah Qais bin Abbad yace wa amara ma yaf'aluhu min nan ya shehi wa amma ma yaf'aluhu jahala amma mallan yace kaga abinda jahilai suke aikatawa min alqiraati na karatun alqur'ani alal janaza akan gawa bi dimashq a garin dimashq sirri kenan a wannan lokaci wa ghayraha da watan da wannan dimashq min alqiraati ta hanyar kira'a bit tamtiti wa ikhrajil kalami an mawadi'ihi fa haramun bi ijma'il ulama'i mutun za a yi rasuwa su anda suke yi mukan azo ayi fida'u ayi sarkal uku ayi wai su ya suke yi ko sai ja gaito wani mashahurin makarantar alqur'ani kawai wani tirira musu qur'ani ya ta kira'a kawai ana sauraro ana gida kai su kuma wannan bid'a su ita su suke yi eh sai aka malami makarantun alqur'ani tare da alqur'ani yace to irin wannan abin da ake a Damascus da wani gurin Damascus azo ana karatun Qur'ani da rere waka da sirrin tanda afwan karatun Qur'ani da sirrin tanda murya ana kaza ana rangaji yace wannan malamai gaba daya sun yi ijma'i cewa haramun ne babu dalili babu hujja kaga malaman Allah so su ga ma duk abin da yake kace ga ibada ne in ba an dauko shi ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama ibada amma ba haka wannan Qur'ani yake karantawa a gurin mutuwa kana yin tawilinka kace zai sanye da zuciya yake kaza yake kaza karatun Qur'ani ibada ne amma wane ne yace in an yi mutuwa ka zo karkarar alqur'ani akan wannan gawa dalilin wannan mutuwa ce waye aikata aina ka samu ibada ce ibada ce lada ake so ta wace inda ibada ce akon zai ce ma ana samu lada ko Allah yace manzon Allah yace ko kuma a yan garin ku Allah da manzo suka ce ka dalili ga dalili to masha Allah ya tabbata a haka magani ana a garin mu haka magada iyaye da kakanni to iyayen kakanni za a yi hujja akan abin da suke aikatawa su ce ibada suna shar'antawa ne suna bada lada suna bada zunubi basu da wata basu da aljanna shi yasa kenan duk abin da za a yi na ibada zaka diba wannan abin daga na dauko tushe lada za a samu lada za a samu to waye ce in Allah da manzo ne ya kawo hujja qur'ani ko hadisi ya inganta ita to a haka magani ana yi ai ibada to qur'ani ba lahi bai da kyau karanta qur'ani ba kyau to me lahi na da karanta alqur'ani kuma karatun qur'ani za a ci lahi kai lahi saboda mi waye ce kai shi a lokacin wannan da kake yin shi wasaka daga na ka dauko dalili manzon Allah yayi sahabbai sun yi imam malik yayi shafi'i ahmad tabi'i tabi'u tabi'ina waye a cikin su kai ka tsara kayanka kuma kace Allah baka lada Allah shiryar da mu mallan yace wa qad awdahatu qabhahu haqiqa na bayyana munin wannan abin wa ghalaza tahri wa ghalzu tahrimuhu wa fisqu man tamakkana min inkarihi falam yunkiruhu fi kitab adabul qur'an wallahu almusta'an nayi bayanin wannan na gwada munin abin na kaurara magana a halshen cewa abu kaza wannan abin haramun ne kuma duk wanda yake da ikon ya hana yayi inkari yace ba daidai bane yayi shiru yayi gum yasa ido yake kallo shi wannan na tabbatar da hujjoji cewa wannan mutumin fasiki ne saboda ya ga mugun abu ya kin magana akan sa yace na wannan magana a cikin littafi na adabul qira'ati wannan shine abin da malai ya kawo karkashin ita wannan mas'ala kenan mutun da ya kasance lokacin da wani nashi ya rasu ya lazumci abin da ya tabbata a sunna ka samu nutsuwa duk da kana cikin damuwa da bakin ciki to me ya kamata kai sai ka rika tunanin tausaya ma wannan bawan Allah kana mai kwatan Allah jikan shi gafarta masa kuma kai ma ka rika tunanin taka tunanin dab da kai fa a cikin hargowa da daga murya da daga sauti da hayaniya da yin daga murya da karatu wa yasa ka wani zai hudda ma wannan nutsuwa tunaninka zai wargaje ba zai tsaya guri guda ba mallan yace wa aqbah min zalika yace kai mafi muni akan wannan abin da muka zana in ji mallan albani tashyi'uha bil azf ala al alat al musiqa bin wannan gawa rakata ita wannan gawa da abubuwan da suka kasance na kada kade wanda ke da akwai sauti ka ce na waka a ciki amamaha azfan hazinan kama yafalu fi biladi fi ba'dil biladil islamiyya taqlidan lil kuffar ita kuma da ke aikata cikin wasu garuruwa na musulmi kwaikwayen kafurai kenan ya samu wasu garuruwa yanda suke mu'amala kai ga wasu za a samu abubuwa na kide kide na waƙe waƙe na bushe bushe ana raka waɗannan gawa zuwa makabarta yace wannan koyi ne da kahurai cikin abin da suke aikatawa yace wannan shine mafi zama muni kan abin da ake aikata Allah tsare mu sai ce masala ta 49 wajibu al-isra fi sayfi as-sayr biha wajibi ne a maida hankali a gaggauta zuwa tahiya da wannan gawar dunan ram ba tare da kuma wato an jinkiri ba wa fi dalika a cikin wannan ahadith akwai hadithai wanda zai ambata mana kamar haka na'am kenan atahi a maida hankali an ce isra sayr bis kama a maida hankali sayran duna raml atahi a maida hankali a kama jiki ba tare da yin gaggawa irin wannan gudu-gudu ba kuma ina wata mun gane kuma ka ai sando kamar yanda in an dauko wani iko ya rasu daga yanda yake tahiya ko ana tahiya tako bayan tako a hankali haka kada ai a hankali kada ai gaggawa a tai kenan baina abin da yace ai gaggawa a maida hankali abin da yake so ai maza aje abin ne shi ka shiga wani abu daban shi abin da yake ni a cikin ma'anar kenan sai a maida hankali duna ramu yace wa fi zalika ahadith a cikin wannan akwai hadisai al-awwal na harko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace asri'u bil janazati ya ku bayin Allah ku yi gaggawa da gawa idan za ku je ku binne ta fa in taku saliha in ya kasance mutumin kirki ne fa khairun tuqaddimunaha alaihi to ai za ku kai shi guri ne mafi alkhairin inda yake zai je more har samun ni'ima ta wato lahira kafin a tara alkiyama amma wa in taku ghaira zalik in gawar ta kasance sabanin wannan kenan sabanin ta kirki kenan mutumin manza ne yace fa sharrun tad'unahu an riqa bikum yo to ina dalili ai sharri ne za ku je ku sabke daga wuyanku kenan in aka dauki gawa ana bukata a maida hankali kada a tsaya ana jan lokaci ana jiran wane ne ana wane ne a maida hankali abun ya samu na jama'a sai a je abin ne wannan bawan Allah saboda in mutumin kirki ne kaman kuna jinkirta shi zuwa ga alherin shi ku mana za ku kashi ku sha game da wannan ni'ima in mutumin banza ne kuma ku maza ku rabu da sharri athani nabiyu yace wa idha wada'at ko wada'at li janaza idan aka ajja gawa wa hatamala har rijalu ala anaqihim sannan mazaje suka dauki wannan gawa a saman wuyoyinsu kawudin su kenan fa in kana salihah qalat in ta kasance ta mutumin kirki ce sai kaji qalat sai ta ce ba ji zakai ba tana fada qaddimuni ku gabatar da ni ku gabat ai maza akai ni ku kai ni shine qaddimuni wa in kana tagayra zalik ko gairu salihah in kuma ta zama ba mutumin kirki bane qalat sai wannan gawa ta rika cewa ya wailaha aina yadhhabuna biha kai cewa ina za su da ni kai canta ina za su da ita gawa take ga makanta kai canta ina za su da ita ya san ba alkhairi gaba manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam yasma'u sautuha kullu shay'in illa al-insan komi yana jin sautin wannan nagawar mutum ne kawai bai jin wannan sautin yace walau sami'ahu la sa'iqa inda ku akai katari mutun yaji wannan sautin to da ya so mai da ya mutu kenan gawa tana magana ko tana wasu maganganun da mu ba ma ji a matsayin mu na ɗan adam amma sauran abubuwan da Allah ya halitta suna jin abin da suke faɗi wannan shine halin kenan in ya kasance haka ne mutumin kirki na ku gabatar da ni dan me zaku jinkirtar da shi ku gabatar da shi mutum manzana kuma ku yi ku sabki wannan abin da ke kanku na sharri kawai wannan hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Nasa'i da sauran su karawaito shi yace wa ziyadatan lin Nasa'i wannan karin Imam Nasa'i ya kara wannan guda biyu ziyada walil Baihaqi minhuma al-ula wa li Ahmad ukhra wa yashhad to yace wa shahadu liz ziyadati al-ula hadisi Abi Hurairah annahu qala hina hadarahu al-maut lokacin da wannan hadisin makarantar yace la tadrubu alayya fastadan ولا تتبعوني بمجمر واسرعوا بي kada ku murumfa kada ku bi wani da garwashin wuta ko kuma turaren wuta ku yi gaggawa da ni da gawata fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul abu hurairah ce saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idha wada ar-rajulu salihu ko idha wada ar-rajulu salihu ala saririhi idan aka aje mutumin kirki a saman gadansa a saman kenan makararsa kala sai yace wacce abin da ya fada kaddimuni cikin wancan hadisin na uku an Abdurrahman bin Jawshan kala yace kuntu fi janazati Abdurrahman bin Samura na kasance gurin janazar Abdullahi dan Samura faja'ala Ziyad wa rijalun min mawalihi yamshuna ala aqabihim amama sarir sai kasance wato wasu daga cikin Ziyad da kuma wasu daga cikin mazaje suna tahiya daga cikin mawalikin su yace maula shine bararran bawa suna tahiya ala aqabihim amama sarir tana tafiya a kahuwan su a gaban wannan makara ta gawa summa yaquluna samman kuma suke cewa ruwaidan barakallahu fikum suna ga abin kirki suke to a tai a hankali dai Allah muku albarka a hankali Allah muku albarka falahiqahum abubakara haye suke su a cikin wasa hanyoyi na hanyar madina fahamala alaihim bil bagala sai ya hau bagala kin shi ita ce wato mai ka cewa alfadarin sa yaje iske su wa shadda alaihim bis saut yaje musu rubula na nuna musu kai wallahi ku kiyaye ni wa kala sai yace khallu ku banda wannan mutanen wallazi akrama wajha abul qasim sallallahu alaihi wasallam na rantsa da wanda ya karrama fuskar baban qasim annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytuna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mun samu kanmu na samu kana a cikin zokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la nakadu an narmal biha ramlan ba mu kasance ba ka ce kamar wato an zami gudu da ita wannan gawar kenan ba zan ta a hankali bane ba san lowa ke ba ai tahiyawar take ta adi tayayen da aka saba dan mai da hankali a tahi babu sando babu gaggawa sosai kamar da muka bayani a baya mun sai da nuna musu kai ko hankali wani barin da su dai ya da ko bulala zai nihin su yace na ga mu rayuwar da muka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tahiya da gawa tahiya daidai wa daida kenan ba wa sando ka ce zamu gudu muna tahiya kenan daidai wa daida Abu Dawud da Nasa'i sauran malamai suka rawaito wannan hadisi masala ta 50 da sauran lokaci go ويجوز المشي امامها وخلفها يا حلتا اي تحيه ا غبان غاوا كو كما ا باينتا وان يمينها دامتا وان يسارها هكذا كما دا حغم انت الا ان يكون قريبا منها اما لك زما دب دا مكراي وان يسارها قريبا منها ناني قريبا منها الا الراكب فيصير خلفها sai da mutumin da yake sama abin hawan shi shi zai tsaya a bayan ta ne kenan kana da dama in aka dauki gawa ka tsaya dama ko hagu ko gaba ko baya amma kuma kana kusa da ita kaga ta can kai kana gawa ka ta can tuna ka je makwantar shi gawa ga tana a can kan titi rakiya ce kake ka tsaya dab da shi kusa shi tsaka ko ina ka tsaya yayi baka yi laifi ba sai in abun hawa gare ka doki ne jaki ne raƙumi ne mota ce moto ne velo gare ka to sai ka tsaya a baya ka rakota yace saboda hadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ar-rakibu wanda yake mahayi yasiru khalfal janaza zai tahi ne a bayan gawa ba gaban ta zai shiga ba wal mashi shi kuma wanda yake dan kafa haythu sha'a minha inda yaso game da wannan gawar khalfaha bayan ta ne wa amamaha gaban ta ne wa an yaminiha ko da mata wa an yasariha ko hagum kinta sai ce qariban minha dab da ita yace wa tiflu yusalla alaihi dan karamin yaro za a mai salla wa yudu ali walidayhi bil maghfirati war rahma sannan kuma za a nema ma iyayensa iyayensa ne za a ma addu'a sannan kuma a roƙa musu Allah gafarta musu Allah jikan su wannan karantar da fa'ida guda biyu kenan inda ya kamata mu tsaya gudun raka gawa muna ƙasa ne ko muna sama abin hawa mun ji abin da ya ci haka nan idan ya kasance dan kadan karami ya rasu wanda bai balaga ba gurin yin addu'a ba shi ba ke ce Allah ji kai ina wata mun gane dan karamin yaro ba laihin da yi danka musulmi bai balaga ba sai ya rasu dan laihin komi kai tsaye dan aljanna ne shi lahiyar launi shi kai tsaye gidan aljanna yi zai cikin kulawa duk kananan yara suna cikin kulawa ta babansu annabi ibrahim babanmu gaba daya alayhi salatu wassalam da na musulmi dan mushriki shine malamai suka tattauna akai wanda bai balaga ba dan karamin yaro na kahuri wanda ya mutu dan karami me ya makomar sa shi ma balihin da yi ko abin da yi uwayen shi ne kahure alƙalami bai hausha balle a ce ya kahurci sai ya mutu dan karamin yaro me ya makomar sa wasu malamai suka ce makomar sa shine zai kasance ya bi irin abin da iyayensa suke kai sakamakon iyayen shi kakure ne abin da su samu na azaba shi ma haka zai samu wasu suka ce a'a yu ai hadisi yayi magana akan cewa yara kanana duk da su balaga ba kuma bai kaidi ba wannan ma ta haddiyar mushrikai kiran yaro dan karami ko dan mushriki ne in ya mutu kawai zai je gidan aljanna ne saboda ba laihin da ya ma Allah wasu malamai suka ce mu gama tsaka irin waɗannan yara ƙanana da ashabul fatra waɗanda ya manzanci ya yanke bai riske su ba har suka bar duniya ba san me musulunci ba su labarin wani annabi in an zo gobe alkiyama Allah zai musu tajarrabawa a hilin alkiyama sai ce musu gaba daya ku ta gidan wuta to za a samu sun rabi gida biyu za a samu su kama hanyar zuwa gidan wuta su tahi amma za a samu wani bangare kuma su ce a to lahimi muka yi don me zan mu ta gidan wuta